It's Magic Boy.
Kallon wawa na je kusa da ita ta bani yawa gatan ta kashi take ta juyawa na nuna mata aina fita iyawa na taka kafa sai na jefa kafa na juya kafa sai na harba kafa but she was busy shaking her uku cuz bayan ta ya kai na ƴan mata uku thank you to London maka har Madina three square meal breakfast lunch and dinner we go around the world for a holiday like every day is a holiday but you have to taka kafa you have to harba kafa kafa jefa kafa juya kafa harba kafa taka 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 kafa jefa kafa juya kafa mece ku harba kafa ku taka kafa zanku ku jefa kafa zanku ku juya kafa mece ku harba kafa
this shit is commercial you know I'm advancing go from the state giving me romance mai duguri wori har fa malaysia kege aje gule straight into asia mun dade muna yi sai dai adawa ana ke sanin maza sai adawa baki boy mai mata buhu buhu kamar ne fa na bar su can cikin duhu so no babe go fi fu mi ko da tazo da kwarta ma all for me homo brain at yakwa en mata masu karya askata askata wasu mata wai sai mai mota sai dai no one so far sai auren aje bota kajiyar yanda gidansu babu kofa
taka kafa jefa kafa juya kafa harba kafa taka kafa jefa kafa juya kafa harba kafa taka kafa jefa kafa juya kafa harba kafa taka kafa jefa kafa juya kafa harba kafa
taka kafa jefa kafa juya kafa mece ku harba kafa ku taka kafa zanku ku jefa kafa zanku ku juya kafa mece ku harba kafa
yeah it's your boy rap digi on this one and it's Drake and Fire baby
it's Magic Boy
shout out to DJ Nas for the record shout out to DJ Panda Panda and DJ Oshé
DJ Nas on the mix.
Oh my gosh, it's Kevin Drace Productions.